أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم الجمعة sha bakwai da watan Zulqa'ida shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 17 da watan 6 shekara ta 2022 miladiya da izinin Allah zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine Al-Jami'us Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu gushe ba cikin Kitabus Salah har yanzu dai muna cikin Kitabus Salah kamar yadda muka faɗa Kitabus Salah a Sahih Bukhari shine Baqara Sahih Bukhari za a jima ana yi babu na 104 zan mu tashi kamar yadda muka yi bayani din saboda ayyukan da suke gaban mu duka darasin mun hada su rana daya dole kawai ana yin sallah kawai fara zan yi ana yin sallah fara zan yi ko da mutum biyu ne dan saboda he mun yi haka nan lokacin zai ishe mu dan saboda rage ma kanmu zuwa da zawa muka hada su muka mai da su rana daya wajen littafi hudu yayin kaga dole sai da wannan za a samu damar yin su duka baban da zan mu tashi babu na 104 babu tadawwu'i khalfal mar'a baban da ke bayani akan yin sallar nafila bayan mace al-Imam al-Bukhari hadisi na 513 yake cewa haddathana Abdullah ibn Yusuf shine Abdullah ibn Yusuf at-Tanisi wanda yake wa zai ga mu alaka shi da Imam Malik akhbarana Malik yana ruwaya daga Malik a cikin Bukhari mafi yawaicin ruwaya shi 100 daga Malik yake rawaito Malik mai mazhaba ne mai alaka su da shi kai kamar zakai magana yawwa wannan ikhtilalin ne yake tsoro wancan wanda muka ce shi dan uwan wannan ne dan shi dan yar uwar al-Imam Malik ne shine Isma'il ibn Abi Uwais Isma'il wanda shi ma yana yawan ruwaya daga Malik a cikin Bukhari muke nihi mana Abdullah ibn Yusuf na Tanis a ce wani gari ne cikin Masar kala yake cewa akhbarana Malik an Abi Nadar maula Umar ibn Ubaydullah an Abi Salmata ibn Abdurrahman an Aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat aisha take cewa kuntu anamu bayna dayyi rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kasance ina barci a gaban annabi alaihi salatu wassalam wa rijla fi kiblatihi qawahu ana guda bi suna alqiblashi fa iza sajada idan annabi yayi sujada ga mazani sai tunkude ni fa qabatu rijlayya sai nade qawahu ana samu gurin sujada fa iza qama idan ya tashi basattu huma sai in shin huda su kala take cewa wal biyuti wa ma idza laysa fiha masabi dakunan aran nan babu hutula a ciki mana ta hade illar da ta sa bata ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je zawwa sujada sai ta ji ya taba ta ita tana kwance mana inda da hutula ba zata bukaci ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ta zata zai mata alama zata gusa kenan da ta ga zai zo sujada sai ta tashi dan ya kai ruku'u asarci ake abinda ake yi a ciki kenan in ya daga cikin duhu zai tafi ba zata ji ba sai ta ji ya taba ta haka nan tsayuwa daga ruku'u annabi yana tsawaitawa wannan al-Imam al-Bukhari abinda ya kulla baban wannan tarjuma zahira ce alaka ta tsakaninta da wannan hadisi kamar yadda malamai suka yi bayani wani ke cewa al-Imam yake cewa malamai da dama sun karhanta sun ki mace ta kasance ita ce sutura ga mai sallah kamar yadda ya gabata mun yi bayanin a satin da ya gabata wanda magana ce ta wasu malaman malikiya da ma wasu malaman shafi'iyya kamar da ke cikin an-nawadir wa ziyadat an-nawadir wa ziyadat littafin wa ibn abi zaid al-qayrawani mai risala littafin mai risala ka wanda mujallal 12 ne yayi kari akan wasu abubuwa na malikiya wanda a cikin mudawwana babu su shi yasa kiyashi an-nawadir wa ziyadat alama film alama fi mudawana min al-ummahat qala malik yake cewa la yasturu bil mar'a mutun kada yi sutura da mace wa arju an takunu sutura bi sabi wasi an kuma ina kaunar ya kasance sanya sutura da yaro karami yayi yaro karami ka sange shi ne sutura ya gabata cewa maccaran saboda gudun fitina wa qala maratan wani lokaci yake cewa la yusalli bayna huwa bayna humar akada mutun yayi sallah tsakanin shi akwai mace a gaban shi ko ta kasance ma'aihiyar shi ce ko yar uwar shi ce sai in ya kasance fa tsakanin shi da ita akwai wata sutura akwai wani shamaki ma'ana kamar da yake cikin an-nawadir wa ziyadatuna al-imam ibn abi zaid wa qala shafi'i shafi'i yake cewa mutun kada yayi sanya sutura sutura da dabba ko kuma mace kamar yadda ke cikin albayani wa tahsil abin da yasa suka ki Allah shine mafi sani dan saboda sallah ita an kafa ta ne abu ne wanda ake son ikhlasi da khushu'i wanda ke sallah kuma bayan mace yana ganin ta ana jin tsoro gare shi na fitina zai shagalta da ita da kallo zuwa gare ta dan saboda zuciya an halice ta akan haka nan yace wa ayyuna yamliku irbahu zai iya mallaka zuciyar shi kamar yadda Annabi alayhi salatu wassalam yake mallaka zuciyar shi saboda haka ne yayi wasiya da cewa mutum ya kasance malami suke wasiya cewa mutum ya kiyaye duk da Annabi alayhi salatu wassalam gashi ya aikata da matar shi Aisha tana gaban shi yana sallah to amma mu kuma da yake abun gakin mu rikan mallaka sha'awun mu ba kamar Annabi bane sallallahu alaihi wasallam haƙubla yake yana azumi kenan kaga ba gamin mu da shi wajen wannan bangare da makaruhi ne ai nasiya tabbata an yi ba zasu ce maka ba kakkai haramun ne ba wanda zai isa ya ce haram ne tunda Annabi ya aikata amma dai baban nasiha suna nasiha malamai kamar sa al-Imam Malik cewa a kiyaye wannan baban kenan sai babe na 105 al-Imam yake cewa babu man qala la yaqda'u salata shay'un baban bayanin wanda suke cewa sallah babu abin da ke yanke ta ma'ana dan ya bi ta gabanta kamu manta ana bayani ne akan sutura a cikin sha'anin sutura kenan ga wanda zai bi gabanta ke zai wuce kenan hadisi na 514 haddathana umar ibn habs haddathana abi qala haddathana al-a'mash qala haddathana ibrahim an al-aswad an aisha qalat qala a'mash a'mash yake cewa haddathani muslim an masruq an aisha zukira inda hama ya qada'u sala an ambaci abinda ke yanke sallah a wajen aisha aka ce al-kalb wal himar wal mar'a kare da jaki da mace fa qala sai take cewa shabahatu muna bil himar wal kilab kun kwatamta mu kun yi tashbihin mu da kare da karnuka da jakkai ita ce wallahi laqad ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli haqiqa naga annabi alaihi salatu wassalam yana sallah wa inni ala sariri ni ina busa kan gado baini wa bainahu bainahu wa bainal qibla tsakanin shi da al-qibla wannan ba cikin hadisi yake ba shi yasa aka sa shi tsakanin jumla mu'tarida mutajiatun fatabadur lil haja ma'ana bai cikin magana Aisha ina kishingide tace fatabdu li alhaja sai bukata ta bayyana gare ni cewa ina bukata zuwa ban daki ko makamancin haka fa akrahu sai inki an ajlisa in zamna fa uzin nabiy sallallahu alaihi wasallam sun tutar da annabi alaihi salatu wassalam yana sallah tace fa an sallu sai in silale min inda rijlaihi ta wajen kafahuwashi ta huta da sando ta yadda bai ganinta hadisi na 200 wannan hadisin ya gabata sai dai idan muka nura hanyar da Bukhari ya kawo anan ba ita bace hanyar da yazo wanda kuma yana cikin manhajin Bukhari karrara hadisi dan saboda hanyar ta sha bambam hadisi na 215 haddathana ishaq qala akhbarana yaqub ibn ibrahim qala haddathana ibn akhi ibn shihab annahu sa'ala ammuhu shi ya tambaye ammin shi ani salati yaqda'uha shay gami da sallah me yake yanke ta fa qala sai yake cewa la yaqda'uha shay ba abin da ke yanke sallah akhbarani urwa ibn zubair urwa dan zubair ya bani labari anna aisha cewa aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam mata annabi sallallahu alaihi wasallam qala tana cewa laqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqumu annabi ya kasance tabbas yana tsayuwar dare fa yusalli min al-layli ay sallolin shi na dare wa inni lam utaradatu bainahu wa bainal qibla ni ina bujiri na bujiro mishi tsakanin shi da al-qibla al-itirar shine tana gaban shi tayi gice gice haka ba tayi haka ba tana kallon haka tayi gice gice haka tsakanin ta da shi kamar yadda janaiza ake ma janaiza yadda ta bayyana tace bai wa ala firashi ahlihi akan shunhuda ta iyalan shi kenan nan abinda Bukhari yake so yayi ne cewa akwai hadisi da yazo wanda yake cewa sallah abinda yake yanke ta da kare da mace da ma wata ruwa yace almar'atul haid kamar yadda muka gani ko zan mu gani ina ga a cikin sunan Abi Dawud to abinda yake nihi ne ya tabbatar da cewa yanke wannan rage lada ake nihi ba yankewa ba ta sallah ta baci kawai a sake ta shine abinda al-Imam al-Bukhari yake son bayyanawa Ishaq a cikin wannan sanadi Ishaq al-Imam al-Bukhari hadisi nabi ma'ana da ce haddathana Ishaq shine Ishaq al-Kausaj Ishaq al-Kausaj kamar da Abu Nu'aym ya ambata a cikin wasu nusakh na sahih al-Bukhari shine Ishaq ibn Ibrahim kuma sun ce Ishaq ibn Ibrahim ba tare da nasaba ba wasu kuma suka kawo shi wasu kuma sun ce Ishaq ibn Mansur dan Bukhari yana da malamai Ishaq har wajen guda uku ina ga ya gabata a cikin babu salatu alal firashi wadihan qarar an ambaci shi wannan hadisi anan akwai hadisin da Bukhari yake nihin yayi nuni zuwa gare shi shine hadisin da yake cewa la yaqdau salatu shay'un wadra'u masabatum sallah babu abin da ke yanke ta ma'ana ya yanke ta ya bata a ce kwata kwata sai an sake ta idan an idan ya bi ta gaban sallah babu wannan inji annabi alaihi salatu wassalam wadra'u masabatum kutun kude iya iyawoku wannan hadisin wanda al-Imam Abu Dawud ya hudo shi zan mutar da shi hadisi na 719 ne haka Ibn Abi Shayba Albani ya rauna nashi abinda Bukhari yake nuni yana nuni zuwa ga wannan hadisin amma kuma yayi nuni ga cewa bai ba ingancin shi ba duk da bai inganta ba amma aiki akan shi aiki Bukhari idan wani hadisi yana so ya kulla hukunci da wani hadisi sai kulla babe akan shi yana da diyawa a cikin wannan sai kulla babe da sunan hadisin cewa la yaqdau salata shay wannan hadisi ne amma dake bai inganta ba Bukhari sai kulla babe da shi kawai dan ya nuna cewa hukuncin haka ne duk da hadisin da ake kawo bai inganta ba amma ga wanda suke nuni suka kasance mishi shawahidi suke nuni akan abin da shi wancan mai raunin yayi nuni tunda shi bai cika sharadin shi ba zai kawo shi ba ma irin na al-Imam Abu Dawud bane da yana kawo abinda ma kana alaihi al-amalu indal ulama abinda malamai kawai suke kai ake aiki da shi shi zai kawo bai duba zuwa ga rauni ko inganci dan shawahidi da mutaba'ati yake nura da su hadisi na 106 babe kai babe na 106 babin iza hamala jariyatan sagira baban dake bayani idan mutun ya dauki yarinya karama ala unuki hifis sala akan wuyan shi shi kuma yana cikin sallah hadisi na 516 haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an amir ibn abdullah ibn zubair an amr ibn sulaym az-zuraqi an abi qatadah al-ansari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah wa hawa hamilu umama yana dauke da umama binti zainab binti rasulullah sallallahu alaihi wasallam diya annabi sallallahu alaihi wasallam kenan jika annabi wali abi as ibn rabi kuma diyar da ta kasance ta wajen abi as ibn rabi'a ibn abd shams fa iza sajada wada'aha idan yayi sujada annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ajiye ta wa iza qama hamalaha idan ya tashi kuma sai ya dauke ta wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya kawo shi gurare guda biyu al-Imam Muslim shi ma ya kawo shi umama wannan wadda annabi alaihi salatu wassalam yake daukan ta a cikin sallar wannan ita ce wadda Aliyu ya aure ta bayan rasuwar Fatima kuma da wasiyya ta Fatima kin cewa ta yi mishi wasiyya cewa in na riga ka mutuwa ka armi wacce diyar ita ce umama kuma haka ya zartar da wannan wasiyya Zainab kuma tana daga cikin mafi girman diyan annabi alaihi salatu wassalam jika shi ce Abul As shi kuma sunan shi Jahasham ɗaya daga cikin maganganu guda 6 ma'aihiyar shi ita ce Hala bintu Khuwailid bintu Asad ukhtu Khadija ƴar uwar Khadija ce ma'aihiyar shi kenan shi Abul As in ƴar uwar Khadija ce wadan shi da yace Rabi'a haka yake a cikin Bukhari da ma mafi yawancin ruwayoyi na Muwadda Malik daga al-Imam Malik kamar yadda yake cikin Muwadda wannan sunan haka yazo wasu suka ce nasaba shi ne aka zuwa ga kakan shi mal ma'ruf annahu ibn Rabi Abul As ibn Rabi ibn Rabi ba ibn Rabi'a ba wai nasaba ta umama zuwa ga ma'aiyyarta bidan saboda sharaf ne aka nasaba ta zuwa gare ta sannan sai bayyana da ibara wadda take kyakkyawa cewa ar-rabi taharriya lil adab fi nisbatiha dan saboda kiyayewa ma'ana kuskure ne daga cikin wasu marawaita ake cewa Abul As ibn Rabi'a Abul As ibn Rabi yake ba ibn Rabi'a ba amma suna ruwaya ruwaya ta hadisi kamar yadda muka sani suna rawaitawa yadda suka ji ba tare da sauyawa ba ko da akwai kuskure a ciki baka sauyawa sai dai kai bayani na gaba fa'idodin wannan hadisin akwai ingantuwar sallah ga wanda ke dauke da dan adam ko dabba an abin ya kasance mai tsarki ne ko tsuntsu ko wani makamancin wannan sahihi shine sahihiyan magana a wajen malamai na gaba tsarkin yara kanana da gangan jikinsu mai tsarki ce duk da batun ba zai yi tunanin cewa ba ai tana yiwa suna da kazamta tana yiwa ba su tsarkake jikinsu ba a shari'a abinda baka da tabbas kin shi baka ganshi ba baka ba a hukunci da zato cikin sha'anin tsarki abinda kake akan shi ka samu tabbas akan shi zakka tai na gaba rishin bacin sallah idan mutun yayi aiki dan kadan ga annabi alaihi salatu wassalam yayi aiki dan kadan amma sallar shi bata bace ba shine mai ahadari ne ke cewa al'amul yasir da dan aiki kadan ba ta baci tawadu ma asbiyan akwai taukaskantar da kai gami da yara kanana kuma da tausasa musu da rahama gare su kamar sirrin nan da annabi alaihi salatu wassalam yake nihi gashi diyama ce ya hito annabi cikin jahiliya sun kasance basu diyama ce tsananta ma suke wanda aka aiwa mishi ya tawara min alqawmin su imam bushir biki yana boyewa cikin jama'a dan yana ga cewa abun nan da aka bashi albushir mummunan abu ne yayi ta tunanin binne ta ma zai ko kaza to annabi yake nuna musu cewa akasin abin da kuke tunani ne gashi ni har a cikin sallah ma nake daukan ta a cikin mafi girman ibada ita ce sallah amma ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan ta nabiyar jawazu hamlu sabi halaccin daukan yaro ko yarinya kamar cikin sallah duk daya ne a cikin wannan sallah farilla ko ta nafila da liman da ma mu duka an halitta musu jumullar ma daliban al-imam malik sun tahi akan cewa duka wannan a cikin nafila ya halitta amma abin da ke raddi gare su ya zo cikin ruwaya sunan abi daud cewa anna zalika kana fi zuhri aw al-asr wannan abin da annabi yana daukan umama cikin az-zuhr ne ko da asr ruwayar tabarani ta nuna cewa cikin sallah asuba ne wasu daga cikin malamai sun yi da'awar cewa daukan mace a cikin sallah da annabi yayi wannan yar karamar mansuhi ne daga baya ya fasa wasu kuma suka ce khususiya ce ma gare shi wasu ma daga cikin kamar su ibnu hazm dan su ganin su yarinya ko yanzu aka aiho ta kattaba ta arwalla ta warware ya tahi akan cewa annabi alaihi salatu wassalam kawai da shamaki tsakanin shi da ko shamaki tsakanin annabi alaihi salatu wassalam da wannan yar yarinyar da ya dauka ibnu hazm haka yi bayanin cewa kokarin kare mazhabin shi cewa yarinya ko yanzu aka aiho ta indai ka taba ta kawai ta kasance dai mace ce indai mace ce ba ruwan shi da mura'atin jin dadi ko aka san shi yadda yazo cikin nasi haka zasu tsaye da shi akan zahiri ba babu maganar wani kiyasi a cikin sha'anin su tarjihul asal asali shine rinjayar da asali muka fahimta cikin hadisin nan kamar da muka yi bayani tunda dai wannan yarinya an ga cewa ba a ga najasa tare da ita ba to babu zata a ce mai yiwa akwai kaza mai yiwa akwai kaza na gaba idkhalu sibyan almasajid a cikin ka akwai halaccin shigar da yara kanana cikin masallaci yace duk da akwai hadisi da ya ci karo da su wanda yake hadisi ne mai rauni matukar rauni wanda annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa annabi ya ce jannibu masajidakum sibyanakum ku nisantar da masallatan ku gami da yara yara a barbarin saka wannan hadisin yake yana cikin sunan ibn majah hadisi na 750 a cikin sanadin shi al-imam al-busairi cikin misbahu zawair na ibn majah ya raunana shi haka baihaqi ya raunana shi haka nan al-ahkam al-wusta haka nan al-wahm wal-iham haka nan ibn al-jawzi cikin al-ilal mutanahiya yara a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana shiga masallaci da su wannan hadisin nahani hadisi ne mai rauni magana ta gaba rango mai gami da abin da zai shagaltar da zuciya idan ya kasance kadan ne sallah ana so mutun ya shige ta da nutsuwar zuciya da babu wani tunani a cikin zuciyar shi amma in dan abin kadan ne bai taka kara kariya ba ana rango mai a gare shi gashi wannan daukan da annabi ya zata dan shagaltar da zuciyar shi amma rike kadan ne ba mai yawa ba sai aka yi rango mai na gaba karamta diya wanda suka kasance masu muharramai ne da daukan diyansu dan saboda sanya musu jin dadi kuma da su asalin uwayen su ji dadin daukan diyansu da akai daukan ta wannan da annabi alaihi salatu wassalam ya la shakka zai faranta ma ma'aihiyar tare na gaba agadumun na qadibil muharram cewa idan mutun arwalla batta warwarewa idan mutun ya taba muharrama kamar yadda ya gabata ibnu abdul bar yake cewa Allah mushi rahama ibnu abdul bar muna ta fadin shi wa zai ga mu littafin shi at-tamhid da al-istizkar at-tamhid mujallal 20 al-istizkar mujallal 30 ba wanda himma wannan muwadda shi wannan hidima kamar ibnu abdul bar Allah mushi rahama ana kiran shi da hafizul maghrib Allah mushi rahama a cikin at-tamhid kin wannan mujallal na 20 yake cewa daukan umama da annabi a wajen malamai ana tahiya akan cewa tuhahin ta masu tsarki ne kuma babu a tare da ita abin da ke kasancewa na yara na bawali ko kuma akasin haka yace waja'izun an ya alam malai alam hugairahu tana yiwa annabi kahin ta zo gare shin ya san da cewa daga can gida da ya rabo da ita da ai biyo shi ne ta masallaci tana gidan shi ita da uwarta ya san da cewa tana gurin shi dama babu najasa tare da ita kenan in ta zo babu lahiya dauke ta ibnu battal yake cewa Allah mushi rahama yace wannan shi babban malamin malikiya ne wanda ya rasu shekara ta 400 da yan kai mai sharhin sahih al-bukhari ko wanda baya da suna sharhin sahih al-bukhari ibnu battal ake kiran shi yace annabi al-Imam al-Bukhari ya sayo wannan hadisin anan dan ya mana nunin cewa daukan yarinya karama akan wuya bai tutar da mutun sallar shi dan saboda daukan nata ya yi tsanani gami da wucewa gaba da yace idan din kasance daukan ta bai tutar ba to sai kasance wucewar tarma ba zai tutar ba wannan kyakkyawan istinbadi ne ibnu Battal Allah mushi rahama yayi ai wasu sun tahe akan cewa mace idan ta bi gaban sallah sallah ta baci to shine yake cewa gashi an dauke ta har a jiki ma kuma sallah bata baci ba ina magana a ce wandan ta bi gaban mai sallah sallah shi ta baci babe na gaba babe na 107 babu salatu ala firashin fihi haid baban da ke bayanin yin sallah akan shinhudar da akwai mai haila a sama hadisi na 517 haddasana amr ibn zurara قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارس خال شتاباش لاباري إذا ميمونة بنت الحارس قال تكي تيوا كان فراشي شمهد آتاتا كسنتي هي لمصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم تنا دبرا دقلن صلر النبي عليه الصلاة والسلام دن كمرأي دمونغني چمباي تيوا متن دن زي چكم داكينشي kai ya maida ko ina ne ga dama zai dauko tafi ya shinhuda ya sallah a dan girmama sallar ya samu wani guri kebantacce wanda da yaran shi da iyalan shi sun san cewa kawai wannan gurin sallah ne to annabi alaihi salatu wasalam yana da wannan tace gurin sallar nashi da yake bance yana kusa da shinhuda ta farubama wa ka asabahu alayya so diya wa tuhar annabi sallallahu alaihi wasalam take fadawa bisa kaina wa ana ala firashi ni kuma ina bisa shinhuda ta ina yake nuna sallar bata bace ba hadisi na 518 haddasana abu nu'man qala akhbar haddasana abdul wahid ibn ziyad qala haddasana shaybani suleiman haddasana abdullah ibn shaddad qala sami'tu maymuna taqul naji maymuna tana cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli kenan yanzu nan gurin idan muka nura wannan waqi atta abu kuda aisha a dakin ta cewa tana gaban annabi alaihi salatu wasalam gashi kuma irin ta dai ga maymuna bintul haris ita ma a dakin ta kusa da annabi alaihi salatu wassalam shinhudar ta take wannan hadisan bi da ya kawo duka na maimuna ne sai dai kuma an samu hanya ta sha bambam take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli annabi ya kasance yana sallah wa ana ila janbi ni na imani kuma ina dabara shi ina barci fa iza sajada asabani saubahu idan yayi sujada sai tuhashi har tana taba ni wa ana haidun kuma ina mai haila bukhari da ya kawo wannan ruwaya ta biyu ya gabata mun ga cewa ana daga cikin manhajin bukhari fassara ruwaya mubhama da ruwaya wadda take mutlaka can harko kawai mubhama ce bata ambaci ba cewa halinta tana haira ko bata haira sai kawo hanya bi ta hadisin wadda take nuna karin cewa wa ana haidin ina tare da ina haira kenan in hadisin harko mutun ya dauka ba zai ga mahalli shahid ba kan baba sai ya kawo da hanya ta biyu wazada musaddad musaddad ibn musarhad ya kara daga khalid yake cewa حدثنا سليمان الشيباني وانا حائض سليمان ما ان يروي شي cewa وانا حائض ya ta kare cewa ana haid wannan hadisin hujja ne akan cewa sallah mai haila bata yanke ta da shi da kwatan kwacin shi duka itiradul mar'a bayna ilmi sai kiblatahu suna nuni akan cewa to mace kwadan ta bu gaban sallah ba zai taba ta ta kuma ba zai yi tasiri akan ta ba me yasa dan gashi nan gurin hatta ana taba jikinta ma sallah bata baci ba balle kuma a ce dan ta bi ta gaban mai sallah wanda ba taba shi ta yi ba komai ba ina wancan hadisin da ke nuna cewa yana yanke sallah sahihi ne sai dai ba yankewa ba rage lada malamai suka tahi akai wanda ita ce kyakkyawar fasara kuma cikin shi akwai dalili akan cewa hani ya zo ne gami da wucewar mai sallah mace ta wuce gaban mai sallah kadai ba wai ta zamana a gaban shi ba in tana gaban shi yazo ta da sallar shi wannan ba dai bane da a ce kuma ya ta da sallar shi ne ta zo ta wuce in ya tana zamane ta da sallar shi ba ta da zunubi shi ma bai da lahi dalili da wannan hadisin malamai sun yi dalili akan cewa bi gaban sallah la yadur jawazul qu'ud bai tutarwa idan mutun ya wuce ma'ana sallar ba ta baci ba kamar yadda suke ta bayani sai babe na gaba babe na 108 babun hal ya gamizu rajul mar'atahu inda sujudi likai yasujud baban da ke bayanin shin mutun zai tun kuɗe kafar matar shi yana ciki zai je sujada dan saboda yayi sujada in ya je wajen sujada hadisi na 519 haddasana amr ibn ali qala haddasana yahya qala haddasana ubaydullah qala haddasana hashim ana aisha radiyallahu anha qalat take cewa kamar da yadda muka yi ta faɗa kan mi mamakin wasu abubuwan da basu kai suka kawo ba mu ga bukhari ko malaman hadisi suna kulla babi akan su wannan kaje sujada kafan macen tana gurin inda zaka yi sujada ba sai an ce maka watan kude kafar ta kai to amma so ake komi ka yi shi da nasi komi ka yi shi kana da hujja kana da dalili shi yasa malamai suke cewa idan ka samu dama sarce kanka ma kada ka yi shi sai da asar sai da hadisi to kai kokarin motsinka da gusawa kai kasance ka yi su da asar Aisha take cewa Allah rada ita laqad ra'aytuni wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli tace haqiqa naga kaina annabi alaihi salatu wassalam yana salla wa ana mutaji'ani ina kishingide baina huwa baina alqibla tsakanin shi da alqibla fa iza arada an yasujida idan yana yin sujada take cewa gama zarijalayya sai tunkude kawahuwa na faqabatu huma sai in nannade su wannan hadisi yayi ta maimaituwa ya wuce a can baya kamar yadda sharhin shi mun yi a hadisi na 382 babun as-salatu ala al-firash wanda al-imam ya shinhuda bayani ko mun yi bayani akan shi shine dai ya maimaita babu na 109 babul mar'atu tatrahu anil musalli shay'an min al-aza baban dake bayanin mace ta geho wani abu ta geho tatrahu al-musalli ta geho gami da mai sallah wani abu na kazamta hadisi na 520 حدثنا احمد بن اسحاق السرماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق اسحاق ابو اسحاق السبيعي yake ni انا عمرو بن ميمون انا عبد الله قال yake cewa ابو اسحاق السبيعي رواه اسرائيل daga kakan shi ابو اسحاق السبيعي malamai suna tattauna akan ta wasu sun tahi akan raunin ta wasu sun tahi akan ingancin ta hudda wadda Bukhari ya mushi kawai nuni ne akan cewa lahiyayya ce halittahi guda an ya kai safa wajen 100 da wani abu kawai akan maganganun malamai da tarjihi da abubuwan dan an yi yana cikin ruwat wanda al-mukhtalafu fihi babu masu sha'ani mai wahala cikin sanadi kamar rawi wanda an yi sabani akan shi wanda aka jarraha shi ba matsala wanda aka wasaka shi ba matsala amma wanda aka yi sabani kuma manya suka yi sabani akan shi ba mutasahilin ba mutashaddidin ba mutawassidin ba tsakanin su aka samu maganganun su suna cin karo da juna kamar su Mubarak ibn Fadala kamar su shi wannan Abu Isra'il ruwaya shi daga kakan shi Abu Ishaq as-Sabi'i ana ta sabato iri-irin su suna da wahala sha'ani daga Abdullah yake cewa sai dai mun gani a cikin muqaddima can malamai sun ce man akhraja lahu sahibayya sahihi aw ahaduhuma faqad jawaza al-qantara duk wanda Bukhari ko Muslim ko su duka suka huddo hadisin shi kawai cikin usul kawai ya tsallaka gada babu zancen akan rauni ko wannan duk da an yi ta maganganu kai daga Abdullah yake cewa kala yake cewa baina ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani zamani annabi mai tsira da amincin Allah qa'imun yusalli inda al-ka'aba yana tsaye yana sallah a wajen ka'aba wajen quraishin fi majalisihim jama'a na quraishawa suna cikin majalisin su iz qala qa'ilun minhum sai wani mai hada ya ce musu ala tanzuruna ila hazal mura'i buku kallon wannan dan riya annabi ne wadan riya alayhi salatu wassalam yace ayyukum yaqumu ila jazuru ali fulan wane ne cikin ku zai tashi zuwa ga tsohon raƙumanan na 'yan gidan su wane fa ya amidu ila farsiha ya nuhata zuwa ga kayan cikin wada mai hada jinin wa salaha da iyan hanjin faiji ubihi ya taho mana da shi summa yumhiluhu sannan ya jinkirta mishi hatta iza sajjada har sai yayi sujjada wa da'ahu baina katifaihi ya aza shi bisa kafadin shi famba asa ashqawa sai mafi shakiyancin sai ya tashi ya je kawo wane ne muka ga dan hadisin ya gabata Abu Jahal raƙumin ma na shi ne shi ya yanka shi jiya da daddare yace jiya da daddare na yanka tsohon raƙumi na bari in je ni zan yi wannan wazifa falan ma sajjada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wada'ahu baina katifai yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujjada sai ya dauko shi ya aza shi bisa kafadin shi wa sabata annabi sallallahu alaihi wasallam sajidan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana cikin sujjada fadahiku suka yi ta dariya hatta mala ba'dhum ila ba'd min ad-dahik sai da bangaren su yake karkata ga bangare dan saboda yawan dariya ma'ana dariya ta yi yawa ana tuntsirawa tsakanin su sun yi mugunta fan talaka muntaliqun ila fatima wani mai tahiyya sai je zuwa ga fatima alayhi salamu wai juwairiya ita ce juwairiya bintul haris fan qabalati tattaho ta sa'a tana tahiyya tana gaugawa wa sabata annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata sajidan yana mai sujada hatta alqatu anhu sai da ta dauke shi ta ture shi daga saman annabi sallallahu alaihi wasallam wa aqbalat alaihim tasubbuhum tafuskanto tana zazzagin su anan gurin can da jima mun yi bayani menene hikimar da manya manyan sahabbai suna nan su bu siba wannan aikin na dauke ma annabi wannan ka zama ta sai Fadima aliyarin ya karama dan saboda ita ma wani bare ba zai zo yayi wannan abun ba sai zamana ya an ta da yaki akai amma ita ta zo ga ta tana zagin su ba yadda zata yi da ita tana daga cikin nasaba ta Quraishawa nasaba wadda su ma zuriya su ce dan Abu Jahal kin ai dan uwan annabi ne alayhi salatu wasalam kenan ba yadda zai yi da ita yar uwar shi ce falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah kala sai yake cewa ko mun riga mun san larabawa da kokarin kiyaye nasaba da kiyaye zumunci shi yasa ba za su ce mata komai ba yake cewa allahumma alayka bi quraish allah ina gama ka da quraishawa ma'ana kufar quraish kafurai daga cikin su dan ba nan ba ai da quraishan da dama da sun yi imani a lokacin allahumma alayka bi quraish sai da annabi ya fada so uku summa samma bayan yayi umumi sannan kuma sai ya ambaci wasu yace allahumma alayka bi amr ibn hisham wa utba ibn rabi'a wa shayba ibn rabi'a wal walid ibn utba wa umayya ibn khalf wa uqba ibn abi mu'ayd wa umara ibn al walid qala abdullah yake cewa fa wallahi laqad ra'aytuhum sar'a yawm badr wallahi ina rantsuwa da allah na gansu ayyadi laysa shadidu bis sur'a sur'a shine mai yawan kadawa sar'a kuma ayyadi yace yawm badr ranar badr summa sibu sannan aka ja su ila al qalib zuwa ga jirkitattar rijiya wadda ba a rihe bakinta ba albi'iru lam tuwa kamar yadda malamai suka ce kace qalib badr tsohon rijiya ta badar aka je aka yadda su summa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa utbi ashabul qalib la'ana sannan aka bibi da ma'abuta wannan rijiya da tsinuwa duk wanda aka kashe aka nasa cikin wannan tsohon rijiya Allah madaukin sarki ya tsine musu albarka kuma haka nan ne wannan hadisi ya gabata da tarjuma shi da tsawon shi gabaki ɗaya cikin kitabu tahara da zance akan shi a hadisi na 240 wanda komai da komai shi ya gabata wannan tarjuma tana kusa gami da baban da ya gabata dan saboda mace idan ta dauko wani abu akan mai sallah ta dauke mishi wata kazamtar da ke busan shi fa innaha la taqsudu ila akhdhi zalika min wara'ihi kama taqsudu ila akhdhihi min amamihi batta nihi zuwa gare shi ta biyo ta gaban shi kamar yadda inda a ce ta gaban shi ne ta bi wannan dauko wanda ta yi ta bayan shi ne zai ta ba ta gaban shi ba bar yace tana iya dauko shi ta kowace hanya ma duk dai ne imma ya kasance ta dauko shi ta gabanta ko kuma ta hanya dai da ta ga yahi mata saukin daukarwa fa illa me kun hazal ma'ana ashadd min mururiha baina yadayhi falaysa biduniha yace idan ko wannan bai hi tsanani ba gami da bi gaban mai sallah wanda kenan wannan ya hi tsanani ma gami da bi gaban mai sallah tunda wannan tana yiwa idan ta dauke abun zata bukace ta bi ta gaban nashi ko ta bayan shi kenan wannan ya hi tsanani ma inda wannan bai yanke sallah ba to bi gaban shi haka nan bata taba komai dake jikin shi ba zai bata sallah ba shine abinda al-imam yake nihi daga wannan hadisin ne malamai suka yi istinbadi hukumul musalli idza salla bi saubin najisin mutum idan yayi sallah da tufawa da take akwai najasa kuma yana da damar sabke ta daga cikin sallar shi fa zahabal kufiyuna sai malaman kufa suka ta ila annahu yatamada fi salatihi wa la yaqda'uha cewa ya ci gaba da sallar shi kada ya yanke ta ma'ana yana cikin sallah ya ga kazamta ya ga najasa a jikin shi shine mai iziya yayi dogon bayani yake cewa wa idza saqada alal musalli har zuwa karshe ce najasatu in najasa ta fado busa mai sallah yana dogon bayani da yayi yace wa ruwa misluha annabi umar an rawaito katankwacinta daga dan umar da qasim da naqi da hasan al-basri da hakam da hammad kuma wannan ita ce magana imam malik arwaya ibn wahab a wani lokaci malik yana cewa ya qada'u wa yanzu wa yasta'nif ya yanke sallah ya cire kazamtan nan ya sake sallah qala isma'il yake cewa kun ji isma'il din da muke magana isma'il ibn abi uwais dan yar uwar shi ne zaman da yake ga al-imam malik shi yasa yake yawan ruwaya daga malik da kuma amso ilimin al-imam malik yayi dogon zama da shi dan shi wa ala mazhabu abdul malik yatimmu salatuhu isma'il yace a mazhabin abdul malik mutunan nan ya ci gaba da sallar shi ya cika ta kada ya yanke ta sai ya gama kuma sai ya saki kenan mazhabin nashi ya dan yi tsauri gami da na farko ibn battal malamin malikiya mai sharhin sahih bukhari yayo yace ruwaya ta zo daga ibn wahab daga malik irin wannan ruwaya ruwaya kwatankwacin wannan sun ce istihsani ne daga cikin su sun ce ihtiyadi ne ba wajibi bane ba dan yana daga cikin mazhabin al-imam malik a usulul fiqh ihtiyadi aiki da wasu abubuwa ihtiyada dan kiyayewa ba dan saboda wajibi ba asali akan wannan shine dai abinda mai shari'a ya shar'anta shine Annabi alaihi salatu wassalam kuma bai yanke sallar shi ba halin ana cikin wannan kuma ya ci gaba da sallar shi amma wanda suka kai akan akasin haka hujjar da zasu ce hujjar da na taba karantawa suna cewa ai wannan Annabi alaihi salatu wassalam yayi shi ne a lokacin da sallar yin ta ake ba asab ko da shari'o'in ta ba masu yawa a Makka ne lokacin da musulmin ba su da ƙarfi sallar da farko harkon sha'anin addini ne kenan a wannan lokacin mafi yawancin hukunce-hukunce na sallah ba a sauko so ba za ku dauki wannan ku mana hujja shi ba yace wal hujjatu fi sunna la fi ma khalafaha amma al imam yace hujja tana cikin sunnan ma'aiki ba abin da ya saba mata ba wala wajha liman qala bil i'ada duk wanda yace sai an sake babu hujja cikin maganar shi li annahu injazat tamadi fala ma'ana lil i'ada yace idan ya halitta mutunan ya ci gaba to babu ma'ana kuma a ce mishi ka sake idan ku ba haka ba to wannan ci gaban da zai bayyana wani amfani bai da wata ma'ana ya zama na wargi a ce ci gaba da ita kaka yanke kuma in ka sake in ka sallame ka sake kenan an bashi wahala a banza wadda ba ta da fa'ida shine al-imam ibn al-mulakin yake ne yace wa haula'i allazina da'a alaihim wannan mutanen wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu muguwa addu'a wannan sun kasance annabi bai kauna bai tunanin cewa za su karba mishi ne amma ba al'ada shi bace yima wanda yake ma da awamin munar addu'a sai dai su wannan kyakkyawan rinjayen shi da kyakkyawan zaton shi ya tafi akan cewa ba masu shiriwa bane sune wanda Allah madaukin sarki yake faɗa a cikin surata hijr inna kafainakal mustahzi'in sune al mustahzi'in kin da Allah madaukin sarki ya faɗa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu muguwa addu'a amma ba halin shi bane yima wanda yake ma addu'a wanda yake ma da awa annabi alaihi salatu wasallam musu mummuna addu'a mun gani ai a cikin wannan annabi alaihi salatu wassalam an mushi an zubar da mushi jini asira sun ba'i sun zubar da jini gare shi mala'ika zo ce me kake so a musu ana kwatanta shi cikin hakurin shi ma'ana amma me yace musu allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamu allah kai musu gafara kwana biyu yana cikin daji cikin jini amma da aka ce mushi ya bada izinin mala'ika ya musu abin da ya dace cewa ya allah musu gafara kenan kaga ba halin shi bane yi ma kahurai da yake ma da awa mummuna addu'a wannan dan saboda yayi kyakkyawan zato ne akan cewa ba shiryayyu bane kuma ya fahimci wannan ta nasin Qur'ani yace amma wanda yake tunanin Annabi alaihi salatu wassalam cewa za su karba da'awar shi bayya musu mummuna addu'a bar dai sai dai musu addu'a da Allah shirye da su kuma ya roƙon musu tuba Allah kuma ya karba musu addu'ar shi a cikin su akwai halaccin yin addu'a wannan hadisin ma'ana halaccin yin mummunar addu'a ga kahurai idan sun yi ma musulmi mummunan cutarwa sun cutar da mummunai ba wai dan sun ma mutunan shi karan kan shi mai da'awa wani abu wanda yake cutarwa annabi sun yi ta cutar da shi amma bai ce musu komai ba amma dai zama na cutarwa ta addini ce annabi alaihi salatu wassalam sai ya yi musu mummunar addu'a ba dan saboda karan kan shi ba sabon kitabu mawaqitus salah littahi na lokutan sallah yawa ina gama ne hadisi ko dai cikin shi kitabu mawaqitus salatu wa fadliha kenan kitabu na tara a cikin wannan littafi mai albarka ya kulla kitab bukhari Allah mushi rahama yana kulla kitab amma dukkan su dai cikin kalkashin sallar suke mawaqitus salah cikin sha'anin sallah ne ba mu huta ba har yanzu dai cikin kitabu salah da faralar shi yake cewa qaulullahi ta'ala da ma hadar Allah madaukin sarki inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta sallah ta kasance wani wajibi ne mai lokaci a bisa kan mummunai ma'ana Bukhari yace waqatahu alaihim Allah ya sanya musu lokacin shi hadisi na 521 haddathana Abdullah ibn Maslama qala qara'tu ala Malik an ibn Shihab na karanta a wajen Malik a wajen Ibn Shihab wannan ita ake cewa al-qira'atu ala Shaykh wanda mun ganta a cikin wannan mustalahul hadisi anna Umar ibn Abdul Aziz akhara salata yawman Umar dan Abdul Aziz ya jinkirta sallah wata rana fa dakhala alaihi Urwa ibn Zubair sai Urwa dan Zubair ya shigo gare shi wannan shine hadisin harko a cikin Muwatta Malik dan Malik ya bude littafin shi da kitabu Mawaqitus Salah lokutan sallah da tawilin Malik dan sai lokaci malamai suna fara da dahara amma Malik ya fara da kitabu Salah wannan Mawaqitus Salah dan sai lokacin yayi za a tashi zuwa ga tsarkin ma kenan mai sallah abinda Malik yake nihi lokaci ya kamata ya sani da farko sannan ya waiwayi zuwa ga tsarki shine tawilin da Malik ya fara da Mawaqitus Salah mun sabke mu wada amma lil asafa an can lokacin bin musajjal komai ba akan shi kawai a baki ne muka sabke shi yace fa akhbarahu anna al-mugira sai bashi labari cewa al-mugira tabun shu'ba akhara salata yawma ya jinkirta sallah wata rana wa huwa bil iraqi yana iraq fa dakhala alayhi abu mas'ud al-ansari sai abu mas'ud al-ansari ya shigo mishi shine wanda ake cewa abu mas'ud al-ansari al-badri wanda badar kin ba halarta yi ba ya zamana a gurin ne fa qala yake cewa ma haza ya mugira miye wannan ya kai mugira yake cewa alaysa qad alimta anna jibril nazala fa salla baka san ba cewa jibril shi ya sauko yayi salla fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla summa salla fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan yayi salla annabi ma yayi salla na farko asuba na wannan azhar summa salla fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan yayi salla annabi ma sallallahu alaihi wasallam yayi salla sallar al'asr kenan summa salla fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallar abunnan magruba summa salla fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan yayi salla annabi ma sallallahu alaihi wasallam yayi salla ma'ana jibril shi ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam lokutan salla shi kuma Allah ya umarce shi kenan daga nan mun fahimci cewa kanat al-umma kitabun mawquta Allah shi ya sanya shi yasa bukhari yace waqatahu alaihim Allah shi yasa musu lokacin summa qala sannan sai yace mishi bi haza umirtu da wannan aka umarce ni wa zai umarce shi shine Allah fa qala urwa faqala umar li urwa sai umar yace ma urwa eh ilam ma tuhaddis ka san abin da kake faɗa awa inna jibril huwa aqama li rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqta as-salah shin kana ne jibril shine ya tsaida ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokutan sallah qala urwa urwa yake cewa kazalika kana yushir ibn abi mas'ud yuhaddisu an abi dan abi mas'ud haka yake bada labari kuma yace baban shi ya faɗa kenan haka ne ya tabbatar mishi da cewa abin ya tabbata haka ne hadisi na 522 qala urwa urwa yake cewa walaqad haddathatni aisha kenan hadisin da sanadin da ya gabata ne shi yasa bukhari bai maimaita sanadin ba kawai zuwa ga ma'abucin hadisin shine urwa haddathatni aisha aisha tabbana labari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asr annabi ya kasance yana sallatar al-asr wa shamsu fi hujrati harana tana cikin ɗakin ta qabla an tazhara kahinta ta hausama kuma arija alaiha ya zaharu ba bayyana ba hawhawa Isma'il al-Qadi ya yi ruwaya cikin littafin Sha'al Ahkam al-Kubra yace wannan aya ta hanyar Humran ibn Husayn ta zo tare da wannan hadisin da wani hadisin sahihi wanda Abd ibn Humayd Allah mashi rahama ya kawo shi cikin al-Muntakhab Abd ibn Humayd yana da musnad din shi ya ciro wasu hadisai zababbu ya sa masa suna al-Muntakhab min musnad Abd ibn Humayd mujallad 2 ne yace man alima anna salata alaihi haqqan yaqinan duk wanda ya san cewa salla akan shi haqqi ne na tabbas wajiban maktuban kuma ya san cewa wajibi ne rubutacce akan shi dakhala aljanna zai shiga aljanna ma'ana ya kiyaye akan ta kuma ya san da wannan wanda hadisi ne sahihi yana cikin Baihaqi da Musnad na Ahmad da Musnad na Abd ibn Humayr da sauransu ikrama yake cewa daga Ibn Abbas cewa kitaban mawquta ma'anar shi shine mujiban shine wajibtacce kamar yadda yake cikin tafsir na al-Imam Ibn Jarir na Tabari Allah mashi rahama idan tafsiri ko zo maka daga Ibn Abbas fa hasbuka bihi summa innahu akharaha an al-waqti al-mustahab anan gurin mu sani cewa jinkirta sallar da yayi ba wai ya jinkirta ta ba gaba ɗaya gami da lokaci manyan malamai ne su Umar ibn Abdul Aziz bai yiwa sa jinkirta sallah har lokacin ta yi ta a'a yana nihin ya jinkirta ta gami da lokacin ta na mustahabbi na farko wanda yayi ta shi ma a cikin lokacin ce ba lokacin ta ba na wannan girman shi ya wuce ne ya bar sallah har lokacin ta ya wuce yace wannan sallar da aka jinkirta ya zo a cikin tarihi da yaƙe-yaƙen Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sallar wannan ce cikin kitabul magazi Bukhari kanshi ya kawo a hadisi na 4007 cewa sallar la'asar ce aka ma wannan jinkirin aka samu wannan bayanin kuma ijma'i yayi tsaye akan malamai akan cewa ala adamu taqdimu salati ala waqtiha illa shay'an shazan cewa sallah dama ba wajibi bane ba tilas bane sai a wannan lokacin nata na farko za a bada ta sai wata magana shaziya wanda aka rawaito ta daga wasu malamai an rawaito daga Abi Musa da wasu daga cikin tabi'ai amma bari abin da ya inganta da Abi Musa shine ingantacciyar magana da malamai suka ta wannan maganganun duka suna cikin al-Istizkar na Ibn Abdul Barr Allah mashi rahama da at-tamhid nashi Ibn al-Arabi yake cewa Ibn al-Arabi mai al-Ahkamul Qur'an yake cewa Jibril ya sabko zuwa ga Annabi alayhi salatu wassalam mukallafan yana mai taklifi da karantar da Annabi alayhi salatu wassalam ba da asalin sallah ba mun lura da nan abinda Ibn al-Arabi yake faɗa sallah asalin ta shar'antuwa ta ba Jibril ya sabko ta ba amma a wannan hadisin cewa Jibril ya sabko yayi sallah annabi yayi sallah ba shar'antuwar ta ba lokuta kai gwada ma annabi sallah ai sanin kowa ne a Isra'i aka amso ta yace dan saboda mala'iku duk da sun kasance ba a aza musu shari'an mu ba amma kuma Jibril yayi sallah dan saboda karantar da annabi da nuna mishi lokaci kuma da isar da sako kuma da nuna mana cewa tarbiya a aikace ita ta higami da tarbiya ta baki kace ma mutun haka ake ar wallahi ayi kaza ayi kaza ya abin da yahi ka nuna mishi ka dauko ruwan kai ta a gaban shi ya fahimta shine Jibril yamma annabi mu alaihi salatu wassalam kuma anan gurin malamai sun doki wannan cewa ya halaccin sallan mai nafila bayan mai farilla bayan mai nafila anan Jibril sallah ba aza mishi akai ba mukallafa bane Jibril amma annabi alaihi salatu wassalam shi mai yin farilla ne kuma bayan Jibril alaihi salam wanda wasu malamai suke ciro wannan magana maganar Bashir ibn Abi Mas'ud yana bada labari daga hadisin shi yace wannan dalili ne akan hujja cewa hujja tana tabbata ne akan hadisi mai sanadi ba makadu'i ba ma'ana shi dai musu ce musun cewa kana tunanin cewa annabi shi Jibril shi ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam sallah kai kuma na san cewa yana nihin kai kuma na san cewa baka zamana da annabin nan ba baka zamana gaba da gaba ba sai yace mishi a'a wane ya fada daga wane kenan wannan zai nuna mishi cewa musnad da ake aiki da shi ba makadu'i ba a cikin hadisin yana da fawaidodi da dama na farko shine gaugawa zuwa ga sallah a cikin lokacin ta na farala afdalul a'mal as-salati fi waqtiha aw tarwaya fi awwal waqtiha dukhulul ulama ala al-umara shigan malamai akan saraki malami ana so yi mu'amala da sarki da sharadin idza kanu ayyimatu adlin in sun kasance shugabanni ne adalai ba azzalimai ba inkarul ulama ala al-umara ma yukhalifu sunnah kuma malamai wajibi ne su ma shugabanni inkarin abin da ya saba ma sunnar annabi alaihi salatu wassalam wannan shine aka yi urwa yamma Umar ibn Abdul Aziz jawazu muraja'atul alimi da talibul bayan ya halitta mal dalibi yayi muraja'a da malami dan saboda neman bayani ba saboda neman qureshi ba na gaba ruju'u inda tanazu ila sunna da an yi jayayya an yi rikici abinda za a koma gare shi inji ibn al mulakin ita ce sunnar ma'aiki fa innahal hujjatu wal muqni ita ce hujja ita ce abin gamsarwa yace annal hujjatu fil musnad duna al maqdu hujja tana ana daukan ta cikin hadisi mai sanadi ba cikin hadisi mai yankakken sanadi ba anan zan mu takaita karatu wannan littafi mai albarka wannan shine darasin mu na 72 abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada ni kuskure Allah mana gafara subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah